الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنم شابق ويقى رمضان هجرة تدبودة داري حدود أربعين دشدة كده تدى شابق ويقى وطن أكو شكرة تدبودة عشرين دبيرة دام تقبل دا تفسير سورة الشورى دام دقى آية تقوم شابير إن شاء الله wannan karatun namu na yau yana dauke da bayani akan rabuwa da hasada rabuwa da hasada Allah madaukaki yace fali zalika fadu
wala ma min ka fadu wastaqim kama amarta wala tattabi hawaahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabi وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
abubuwa guda hudu ne Allah ya yi umarnin su ga annabi Muhammad abubuwa guda hudu a yi ta wannan aya na daya Allah madaukaki ya ce masa fali zalika fadu a kan wancan sharadi sai kai da'awa a kan wancan sharadi sai kai da'awa saboda ka abu na farko da Allah ya yi umarni ga annabi Muhammad shi ne kiran mutane domin abin da ake cewa addu'a shi ne kiran mutane zuwa ga addinin Allah kaga abu na farko da Allah ya gaya ma annabi shi ne da'awa wannan ayar tana daga cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar maka da hukuncin da'awa hukuncin wa'azi menene hukuncin wa'azi sai ka ce wajibi ne ya aka yi zama wajibi saboda Allah ya yi umarninsa ga annabi Muhammad idan aka ce fadu ka kira kaga wannan umarni ake wa manzon Allah to amma ba wai kiran kadai bane amina za mu lura da yadda Allah ya tsara wannan magana ba wai da'awar kadai ce muhimmi ba sai da Allah ya yi mata sharadi ai yace fali zalika fadu domin wancan sharadi sai kai kira domin wancan sharadi sai kai da'awa kaga kenan akwai sharadi don haka kuma koda a tsarin larabci ma idan za ka dubi tsarin larabci ana cewa taqdimul ma'mul yadullu ala al-ihtimam bihi idan aka gaggauta magana maimakon a jinkirta to yana gwada cewa magana tana da muhimmanci asali Allah zai ce fad'u li zalika amma sai Allah ya juya magana fa li zalika fad'u Allah ya samu gani wannan tsari na larabci shine taqdimul ma'mul maimakon fad'u ka kira mutane sai Allah ya ce fa li zalika fad'u kaga sai da ya fara gabatar da sharadi kafin ya ce annabi ya kira mutane kuma ya riga ya faɗa fa li zalika don wancan kaga ya faɗi ma sharadin saboda ka yanka dubi ayoyin yanda Allah ya jira su za ka gane sharadin wato Allah ya ce ma annabi Muhammad ka kira mutane amma akan wancan sharadi kuma saboda muhimmancin sharadin sai da Allah ya gabatar da shi kafin ma ya ce ma annabi ya kira mutane don haka idan ba za a cika wannan sharadin ba kamar Allah yana cewa kar ka kira kowa in ku za a cika to ka kiyaye wannan shine ka'idar da ta zo domin wani sharadi kenan ya za mu yi mu gane in ka dawo baya aya ta 13 shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa wace wasiya Allah ya musu an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi ku tsayar da addini kada ku rarrabu akai idan ko za a rarrabu a cikin addini kaga kenan sharadin ya fadi wannan shine sharadi in ka lura ya ce wannan ita ce wasiyarsa ga annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi musallatu wassalam to wannan shine sharadin da Allah yake mana isharar da shi da yace fa li zalika da wato a dalilin wancan sharadi akan wancan sharadi wanda Allah ya wasici ga annaba wannan wasiyarsa ga annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa a hada kai kar a rarraba addini wannan akan haka zaka kira mutane idan ko ba zaka kira mutane akai ba kamar Allah yana cewa kar kai kuma in ka lura maganar ma Allah yana yin ta ne kai tsaye da annabi Muhammad fad'u magana ce ga manzon Allah wannan shine abu na farko me sharadin shine da mutafarrud don haka ka'idar da'awa duk mutumin da zai kira mutane ya kira mutane zuwa ga Allah ba rabuwan kai ba zuwa ga Allah ba rabuwan kai ba abinda ake nufi kar ka kira mutane zuwa ga kanka kar ka kira mutane zuwa ga manufarka ka kira mutane zuwa ga me maganar Allah da ta manzon Allah amma duk mutumin da zai kira mutane zuwa ga manufarsa zuwa ga ɗariƙarsa zuwa ga ƙungiyarsa babu shakka wannan rabuwa ce ka kira mutane alal kitabi was sunna kira mutane akan alqur'ani da sunnar manzon Allah saboda ka sai da Allah ya gabatar da sharadin ga manzon Allah kafin ma ya ce kai da'awa to sai abu na biyu bayan ya ce masa akan wannan sharadi na haɗin kai shine zaka kira mutane sai ya ce wastaqim kama umirta kuma ka tsaya ɗin kamar yadda aka ma umarni domin in ka duba abinda Allah ya wasici ga waɗancan manzanni an aqimu ad-dina ku tsayar da addini wato yadda Allah ya kawo addini a tsaya a kanta babu ƙari babu rage yanda Allah ya kawo addini a tsaya a kanta to kai ɗin ma kaga wannan sharadi na cewar kar a rabu saboda ka Allah ya hada su wuri guda an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi kar a samu manufar rabuwan kai na biyu fa a tsaya da addini yanda Allah ya kawo shi wannan umarni in ka lura shi ma an yi shi ne ga manzon Allah ba a yi shi gare mu ba wastaqim kuma lallai ka daidaitu kama umirta yanda aka maka umarni yaya umarnin yake shine wancan wasiyar da Allah ya yi wa manzanni gaba daya shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سو ذاك سي الله يتي واستقيم كما أمرك كتايا كمر يندا أكا مكا أمرني يا محمد سو ذاك نني ما دمشق تي أقوي أبن ذاك كرا الاستقامة أشي أقوي أبو مهم الدين المسلم تي وان ذاك كرا الاستقامة وان دان الاستقامة دين أبو نيمي جرمان غسكي me yasa yake da girma saboda annabi aka fara yi wa umurni kafin mu umurnin Allah ya fara tabbata ga manzon Allah akan al-istiqama wallahi shi yasa sai ibn taymiya ya dauki alkalami sai ya rubuta littafi gaba daya ma al-istiqama gaba daya ma littafin magana yake akan al-istiqama me yake nufi da cewar wastaqim kama umirta ka tsaya ya kai Muhammad kamar inda aka maka umurni kuma abu ne wanda yake babu shakka ya kamata a ce musulmi ya sani saboda Allah ya yi umurnin sa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa zaka ga malamai suna ta sharhi akai kamar Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya yi sharhi akan al-istiqama a littafin Madarijus Salikin yana juz'i na 203 haka nan Ibn Rajab a littafin Jami'ul Ulum wal Hikam sharhin 40 hadis yana juz'i na farko shafin 508 al-istiqama saboda Allah ya yi umurnin ta ga manzon Allah Muhammad ibn Allan as-Siddiqi mai littafin Dalilul Salihin sharhi Riyadus Salihin yana juz'i na farko shafi na 222 yace malamai qala al-ulama malamai suna cewa ma'ana al-istiqama al-matluba wannan daidaituwar da aka buƙaci annabi yayi al-mamduha bil kitabi was sunna ita ce wanda ake yabonta ta sashin al-qur'ani da hadisin manzon Allah duk inda kaje ana magana akan al-istiqama ma'anarta luzumu ta'ati Allah ta'ala mutun ya riƙe biyayyarsa ga Allah kai riƙo da biyayyarka ga Allah wato sosai kar kai sako-sako wa yalzamu min zalika tarku munahiyati saboda ka ba a cewa an samu al-istiqama ga mutun sai ya zama ya rike Allah sosai baya wasa da addinin Allah kuma ya watsar da duk abin da Allah ya hana wannan shine al-istiqama a ce ka rike Allah duk umurnin sa ka dauka duk abin da Allah ya ce a bari ka bari to idan za a fara wannan umurni ya kamata a fara da babba shi yasa aka fara da manzon Allah kuma ba nan kadai ba ne in ka dubi suratul Hud aya ta 112 nan ma Allah ya fara umurnin ga manzo fastaqim kama umirta sai ka daidaita kamar yadda aka umarce ka sannan sai Allah ya ce wa man taba ma'aka wala taqaw da waɗanda suka tuba suke tare da kai su ma su daidaita sai Allah ya ce wala taqaw kar ku ketara na ce kar ku ketara duk umurnin Allah ku dauka duk hanin Allah ku bari innahu bima ta'maluna basir sai kuma Allah ya gargade mu yace shi fa mai ganin abin da muke aikatawa to kaga wannan akwai abin ban tsoro wannan yana da ban tsoro kwarai saboda ka Ibn Taymiya da ya tashi magana game da al-istiqama wannan yana matuƙar fatawa mujallal na 28 shafin 32 sai ya dauko bayanin sayyiduna Abubakar as-Siddiq Allah ya kara masa yarda. Sayyiduna Abu Bakar ya ce abinda Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka daidaitu waɗanda suka tuba suna tare da kai su ma su daidaitu sai Sayyiduna Abu Bakar ya ce falam yaltafitu anhu yamnatan wala yasra waɗanda ke tare da manzo kada su waiga dama ko hagu falam yaltafitu biqulubihim ila ma siwahu zuciyar fa kar ta hararo wani wanda ba Allah ba la bil hubbi wala bil khawfi wala bil raja'i zuciyar kar ta so kowa sai Allah kar ta ji tsoron kowa sai Allah kada ta yi fatan samun wani abu daga wajen kowa face Allah wala bis su'ali kada zuciya ta rika roƙon wani in ba Allah ba wala bit tawakkuli alai haka nan dogaro ga wani wanda ba Allah ba sai Sayyidina Abubakar ya ce Ibn Taymiya ya ce bal la yuhibbuna illa Allah ba sa son kowa face Allah wala yuhibbuna ma'ahu andadan idan mutun ya daidaita akan umarnin Allah to ba zai daidaita Allah da wani abu ba wala yuhibbuna illa iyahu don haka ba abin da suke so in ba Allah ba la li talabil manfa'at talabi manfa'atin wala li daf'i madarra ba sa son wani wato su dogara da shi ta wajen jawo amfani ko ta wajen kawar da wata cuta da ta same su wala yakhafuna ghayrahu ba sa tsoron wani Allah ta ina man kana kowaye wala yasaluna ghayrahu ba sa roƙon wani idan suna da roƙo Allah kawai suke fuskanta wala yatasharrafuna biqulubihim ila ghayrihi zukatansu ba sa kwadayin samun alkhairi daga wani sai dai Allah kuro wannan fa bayanin sayyidina Abubakar kenan me yake nufi da al-istiqama al-istiqama shine in ka tsaya akan addini babu waje karka dubi dama karka dubi hagu to kaga wannan umarni ne mai tsananin gaske ga annabi Muhammad Allah ya ce ma annabi ka tsaya yanda aka umurce ka kaga ba a san kuskure kenan waye isa ya tsaya daidai umarnin Allah wallahi sai da taimakon Allah wannan kalmar da Allah ya faɗa fastaqim kama in ka lura ai tasuya ne ka daidaita yanda saboda haka kenan kar a samu annabi ya ƙara kar a samu ya rage to wallahi manzon Allah hankalinsa ya tashi wannan babu shakka hankalin manzon Allah ya tashi domin an samu hadisai da dama wanda aka ruwaito daga sahabban annabi Muhammad misali akwai hadisin Anas bin Malik Imran bin Hussein Abdullah bin Abbas waɗannan sahabbai sun ruwaito hadisin kuma ya inganta sahabbai sai suka lura manzon Allah ya yi furfura da wuri furfura ka san takan fito wa mutum lokaci bai yi ba to sai ga furfura ya fito ga manzon Allah to sai sahabbai suka ce asra'a ilayka shaybu ya rasulullah furfura ta yi saurin fitowa gare ka قال سيما ذا الله يتشي شيبتني هود وأخواتها من المفصل آير هود تسا نفرفرة دا ينقوان ونن آير دا سكي تشكين سورور المفصل شين إذو غوم زوا كسا قال كينان دومين سورور دا سكي كسا سنة دا سورة تروا سمد على الأمر إياما تو سورة هود سمو دا ونن أمرني دا الله يوا النبي صلى الله عليه وسلم ka daidaita yanda Allah ya maka umarni sai furfura ya fito masan Allah saboda yana tsoron ba zai iya ba akwai riwaya da ta zo manzon Allah yake cewa shayyabatni hudun wa akhawatuha qabla al-mashibi wannan aya ta suratu hud ta sa nayi furfura da ire-irenta kafin lokacin furfura to wannan ya samu riwayoyin sahabbai da yawa zaka ga tafrijin sa silsilatu sahiha hadisi 959 to akwai riwaya ta biyu wannan riwaya ta biyu ta zo ta hadisi Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Anas ibn Malik Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi ta kashi na biyu kenan wadannan kuma suka ce wanda yayi wa annabi tambaya sayyidina Abubakar ne da kansa qala Abubakarin radiyallahu anhu ya rasulullah qad shibta سيدنا أبو بكر يقول يا رسول الله كيف الفرع قال سيدنا أبو الله يقول شيبتني هود فأولنا رواية تبيو سيدنا الله يقول سورة هود تسان فرفرا وسيكر قوات أن سورونا أنفصل والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت قوات أن سورونا النبي يكر قصو كجيك بوئك كارنتا wallahi idan akwai imani a zuciyarka hankalinka zai tashi in dai ka san me Allah yake faɗa a waɗannan surori domin suna da tada hankalin mumini waɗannan surori su suka sa manzon Allah ya furfura da wannan kuma tafarijin sa yana silsilatu sayya mujallal nabi shafi na 641 to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tashin hankali ai idan aka ce furfura ta fito kafin lokacin zuwa ba abin da ke sa haka ya faru illa damuwa damuwa takan sa mutum yayi furfura kafin zuwan lokaci to annabi ya samu damuwa abin da yake nuna wa sahabbai ya samu damuwa shi yasa furfura ta bayyana gare shi kafin lokacinta. To shine aka ce me yasa mar damuwan? In ka lura abinda Allah ya faɗa lima fi suratu Hud min al-amri lahu bil istiqama, wancan umarni da Allah ya ma annabi a suratu Hud da wannan da yazo a suratu Shura, Allah ya ce fastaqim, sai ka daidaita. Idan aka ce ka daidaita, ba a san a samu kuskure. Ka daidaita ala shari'a kan shari'a. To wannan shine ma'anar abin da yasa annabi ya samu tashin hankali. Kuma wannan bayanin da nayi zaka gani ta littafin Jami'ul Ulum na Ibn Rajab, yana juzi na farko shafin 509, haka nan Sharh An-Nawawi ala Sahih Muslim yayi shi a farkon mujalladi na biyu. Kuma zaka gani a tafsirin Al-Imam Al-Alusi shine ruhul ma'ani fi tafsir al-Qur'an, inda yake fassara wancan aya ta suratu Hud aya ta 112, yana mujallal na 12 shafi na 152. Haka ma al-Imam al-Qurtubi a tafsirin sa zaka gani Allah subhanahu wata'ala yayi umarni ga Annabi Muhammad ya tabbata akan umarnin Allah, kada a samu ƙari, kada a samu ragi. Kuma ba wai manzon Allah kaɗai ba ne, kamar yadda Allah ya kirga mana waɗancan manzanni, wasiyarsa gare su kenan, aqimuddina, me ma'anan iqamatuddina, a tsaya akan addini, kar a ƙara, kar a rage. Saboda haka in ka dubi Al-Qur'ani ba wai akwai bambanci a tsakanin annabawa ba ne, duka annabawa, wannan shine umarnin Allah gare su. To kaga sai da aka fara da annabi, sai kuma Allah ya kawo mu. Allah madaukaki ya ce a suratu Hud, Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Kaga sai da aka fara da manzon Allah, ka daidaitu akan umarnin Allah da kai da waɗanda suka tuba suka bi ka. Sai Allah ya ce wa la taghaw, kar ku ketare iyaka. To haka nan in ka dubi wurare da dama na Al-Qur'ani inda Allah ya kawo umarnin sa gare mu bayan yayi umarnin ga manzon Allah. Alal misali a suratu Fussilat, qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Sai Allah yace fastaqimu ilayhi, sai ku daidaitu ga Allah. Kaga da mu ake nufi, Allah yace sai mu kokarin daidaita kawunan mu akan addinin Allah. Amma mu, sai Allah ya kara da cewa mene, wastaghfiruhu, ku nemi gafaran Allah. Ashe muna da bambanci da Annabi Muhammad. Kaga shi Annabi Muhammad Allah bai ce ma ka nemi gafara ba, ya mar umarni ya daidaitu. To mu ne aka samu sauki ta gefen mu, sai Allah ya ce wastaghfiruhu, ku nemi gafaran sa, saboda ba za ku iya ba. In ka dawo suratul Ahqafi, sai Allah ya bayyana mana falalar daidaituwa din. Idan mutum ya riko da addini sau da kafa, to wallahi yana cimma riba. Riban nan da zai cimma shine Allah ya bayyana sa a suratul Ahqaf, innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, wadanda suka ce Allah shine mahaliccinmu, suka yi kokarin tabbata akan kalmar shahada, to sai Allah ya bayyana ribar da za su samu. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro gare su kuma babu bakin ciki gare su. Allah ka samu dace da wannan. Sai Allah ya faɗi a lahira kuma fa, ulaika ashabul janna, waɗannan su ne ‘yan aljanna, jaza’an bima kanu ya amalun, khalidina fiha, za su dawwama. Kaga wannan yake nuna falala da mutane suke samu idan sun tabbata akan kalmar shahada. To Allah ya bayyana mana falalan a wannan sura, suratul Ahqaf, kuma haka nan a suratul Fussilat, innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala’ika. Kaga tun daga mutuwa ka ci riba, Allah ta kafu wala tazanu wa abshuru bil janna allati kuntum tu'adun. Wato akwai ribar da mutane suke samu tun daga duniya har zuwa lahira idan sun yi riko da addinin Allah yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta. Saboda haka yasa zaka samu hadisai wanda aka ruwaito daga manzon Allah kamar guda shida. Waɗannan hadisai sun kai riwaya shida, wanda manzon Allah ya magana akan al-istiqama. Da farko akwai hadisin Sufyan bin Abdullah Tsakafi, shi da kansa ya bada labari to hadisinsa ya samu riwaya daban-daban yace kuntu nace ya rasulullah qulli fil islam qawlan ka gaya min wata magana game da islam la as'alu anhu ahadan gairaka wanda ba zan tambayi waninka ba daga kanka ba zan yi tambaya ga kowa ba kuma in samu tsira a ranar tashin kiyama sai annabi ya bashi amsa takaitacciya ta ilimi annabi ya ce marqul amantu billahi thumma istaqim kace nayi imani da Allah sai ka tsaya akan kalmar imani kaga annabi ya faɗa masa amsar da babu wanda zai saki faɗa masa irinta babu shakka dan in kace kai musulmi ne to me ke sa musulmi ya shiga wuta a lahira saboda bai tsaya akan kalmar islam ba ashe in kace kai musulmi ne to ka tsaya akan kalmar al-islam in ko ka tsaya akan kalmar al-islam an gama duniyar ka za ta yi kyau lahira za ta yi kyau Allah ka samu iya wannan yana sahihu muslim babu jami'u awsafil islam jami'u awsafil islam al-imam muslim abin da yake babin suna kenan wato akwai abin da ya hada siffofin islam gaba daya menene ya hada siffofin islam shine al-istiqama ka tsaya akan kalmar shahada wannan riwaya ta al-imam muslim kenan akwai riwayar al-imam tirmizi hadisin sufyan bin abdullah as-saqafi yace qultu nace ya rasulullah haddithni bi amrin a'tasimu bihi ya rasulullah ka bani labarin wani abin da zan rike shi wanda zan damke shi a rayuwata in yi rikon sa da gaske saboda ka koda ban rike wani abu ba a lahira zan tsira kaga wannan riwayar kenan sai manzo Allah yace qul rabbi allah thumma istaqim kace Allah ne mahalicci na sai ka tsaya akan wannan kalma to sai na ƙara tambaya ga manzon Allah sai na ce ya rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya me ka fujin tsoron sa ga rayuwa ta gaba daya fa akhadha bi lisani nafsi sai manzon Allah ya zaro harshen sa shi kansa da annabi ya fito da harshen sa sai ya kama harshen sannan sai ya sake sai ya ce haza manzon Allah ya ce abinda na fujin tsoron sa gare ka a rayuwarka harshe to wannan riwayar tana sunan Tirmidhi tana Shu'abul Iman al-Imam al-Bayhaqi wanda kuma yake cewa qul amantu billahi thumma istaqim qul amantu billahi thumma istaqim riwayar al-Imam Muslim an samu wannan riwaya da ta zo ta riwayar al-Imam Ahmad al-Litafi al-Musnad ya rasulullah akhbirni amran fil islam la as'alu anhu ahadan ba'daka wannan riwayar ya rasulullah ka bani labarin wani al'amari game da islam wanda ba zan tambayi kowa game da shi ba a bayan kai sai manzo Allah ya ce qul amantu billahi thumma istaqim ka ce nayi imani da Allah sai ka tabbata akan wannan kalma sai na ce ya rasulullah ayu shay'in attaqi me ya kamata in fi tsarewa a jikina qala sai ya ce fa ashara bi yadihi ila lisani sai manzo Allah ya nuna harshensa to duk waɗannan hadisan Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi sahabin manzon Allah kenan to sai na biyu shine Sauban domin yawan hadisi yake nuna maka muhimmancin mas'ala Anas aka samu hadisin Sauban wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga sahabbai yace istaqimu walan tuhsau ku yi kokarin tabbata akan kalmar shahada ku daidaita kawunanku akan shari'a sai manzo Allah ya ce walan tuhsau kuma ba za ma ku iya kiyayewa ba ba za ku iya ba wato lan tutiqul istiqama ba za ku iya jure ma daidaituwa akan kalmar shahada ba kama yuridu Allah minkum yanda Allah ya nufi sa gare ku ba za ku iya ba me yasa saboda shi kansa Allah ya ce wastaghfiruhu istaqimu ilayhi wastaghfiru ku yi kokarin daidaita kawunan ku ga Allah da sannan kuma ku rika neman gafaran Allah saboda dole za a samu kuskure babu wanda zai iya kiyaye dokar Allah 100% sai annabawa to sai manzo Allah ya ce wa alamu ku sani anna khayra a'malikum as-salatu mafi alkhairin ayyukan ku ita ce sallah saboda haka idan ma akwai abin da za ku dada mai da hankali a kai to ku mai da hankali ga sallah sai annabi ya ce to ita ma sallan ai ba ta inganta sai da alwalan kwarai wala yuhafizu alal wudu'i illa mu'min. In dai kaga mutun ya nace yana alwala mai kyau, to wannan mutun mu'mini ne. Ashe kaga daga alwala mutun zai fara tsare ibada, ka fara tsoron Allah, alwalarka ya zama to kana yin ta daidai sunnar manzon Allah, sallarka ka rika kulawa da ita, to waɗannan idan mutun suka inganta gare shi sauran al'amura na addini za su inganta, za su zo da sauki. Shi yasa annabi ya bamu ishara da guda biyu din nan, don hadisin Sauban manzon Allah ya umarni yayi ga sahabbai, istaqimu walan tuhsaw, ku yi kokarin daidaita kawunanku akan shari'a amma ba za ku iya kiyayewa ba. Fa annabi ya san ba za a iya ba, sai annabi ya zaba mana abin da yafi sauki, kuma in muka tsara wannan to a dalilin haka Allah zai tsare mana saura. Manzon Allah ya ce idan ka ga mutum ya maida hankali ga alwala, yana alwala mai kyau ingantacciya, to alamar imani ya samu gare shi, sallarsa za ta karbu. Domin idan alwala ba ta inganta ba, sallah ba ta karbuwa. To idan alwalarka ta inganta, ka kiyaye sallah, to babu shakka sauran addinin gaba ɗaya sai Allah ya sauwake maka shi. Addinin gaba ɗaya sai Allah ya sauwake maka shi. Saboda duk mutumin da zai kula da sallah, kuma Allah ya tabbatar tanha anil fahasha'i wal munkar, sallah tana sa mutum ya daina alfasha, sallah tana sa mutum ya rabu da duk wani aikin da shari'a ba ta so. Kaga kenan sallah tana iya zama maka jagora ta yanda za ka samu sauƙin al-istiqama akan addinin Allah. Allah ka samu iya. Wannan riwayar ta Sauban ita ma ta inganta, tana sahihul jami sagir hadisin 952 da sahihul targhib hadisin 992. Akwai riwaya da manzon Allah yake ce ma sahabbai, istaqimu tuflihu, ku yi kokarin daidaita kawunanku akan shari'a, in kun yi to kun tsira. Kaga ya gwada cewa tsira tana ga wanda ya daidaita kansa akan shari'a. Wannan riwayar ita ma ta inganta, don tana irwaul galil hadisi na 412. To sai mutum na uku shine Abu Umama al-Bahili, a hadisin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, istaqimu istaqimu, ku yi kokarin daidaita kawunanku akan shari'a. Sai manzo Allah ya ce wa ni'imma in istaqamtu, in ko kun iya to madalla. Kaga annabi yana ma ganin ba kowa zai iya ba, kuma la shakka haka din ne, don Allah ya tabbatar. Saboda kai sai ya hada da istighfari. Wannan riwayar ita ma ta inganta, tana sahihul jami sagir hadisin 953. Sai mutum na hudu shine Mu'az ibn Jabalin, Allah ya kara masa yarda. Lokacin da zai yi tafiya, manzon Allah ya zo yana raka shi, annabi yana raka shi, shine ya samu wannan dama, yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam, yace mar ausini ya rasulullah kaman wasiya. Sai manzon Allah ya mar wasiya da bautar Allah da gudun shirka. Yace ina son ka kara min ya rasulullah. Sai manzon Allah yace to ga karin da zan maka, bayan na ce maka ubudillahi wala tushrik bihi shay'an, kai kokarin bautar Allah, kar ka yadda kai shirka a rayuwarka. Yace ya rasulullah kara min wasiya. Sai manzo Allah ya ce idza asata fa ahsin, duk sa'ilin da kai mummunan abu to ka nan take kai kyakkyawan abu, duk sa'ilin da kai abu mara kyau to kar ka bata lokaci kai mai kyau. To sai ya ce ya rasulullah zidni, ka kara min. Sai manzo Allah ya ce istaqim, ka tsaya kan shari'a. Sai manzo Allah ya ce wal yahsun khuluquka, lallai ne halayenka su zama masu kyau, lallai ne halayenka su zama masu kyau. Kaga wasiyar manzon Allah ga Mu'azu, wasiyarsa wanda ita ce ta ƙarshe, Mu'azu ya kokarin daidaita kansa akan shari'ar Allah. Hadisin Mu'azu yana sahihul jami sagir hadisin 951, don hadisan an jera su, in ka dubi sahihul jami za ka gansu hadisan sun zo a jere, dukkan suna magana akan al-istiqama, waɗanda aka ruwaito daga manzon Allah. Sannan akwai riwayar Abu Umamah al-Bahili, na biyar akwai riwayar Abu Sa'idin al-Khudri. Shi kuma Abu Sa'idin al-Khudri yana bamu labari, yana warware wato bayanin da yazo a hadisin Sufyan bin Abdullah Sakafi saboda Sufyan bin Abdullah Sakafi da yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kaman wasiya ko ka gaya mu wata kalma a Islam wanda bazan tambaye wani ba a bayanka sai manzo Allah yace kul amantu billahi thumma istaqim sai yace mar ya rasulullah me ka fi jin tsoron sa gare ni sai manzo Allah ya nuna harshe me annabi yake nufi da wannan kaga annabi ya karantar da mu ta inda al-istiqama take zama da sauki ta yaya al-istiqama yake zama da sauki ta wannan harshen da annabi ya isharar gare shi to a hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah yace idza asbaha ibnu adam idan gari ya waye asbahatil a'ba'u kulluha tukaffiru lisana idan gari ya waye duk gaba ɗaya jikin dan adam yana koka damuwansa ne game da hadarin harshe saboda haka duk jikinka inji annabi Muhammad ko ina a jikinka yana ce ma harshe ittaqillaha fina ki kiyaye Allah saboda mu domin idan biki kiyaye Allah ba to dake halaka zamu halaka fa innaki inistaqamti istaqamna saboda ke harshe idan kin daidaitu to duka jiki mun daidaitu wa inni awajjati iwajjatna idan kin fandare to duka mu mun fandare kaga shine hikimar da ta sa manzon Allah yake ce ma Sufyan bin Abdullah Sakafi yake ce mar abinda nafi jin tsoron sa a jikinka shine harshe saboda ka kaga annabi ya karantar da mu abinda zamu fi mai da hankali a kansa ta sashin ibada alwala da sallah zamu iya samun al-istiqama ta sashin gudun laifi ka fi tsare harshenka akan kowace gaba na jikinka idan ka tsare harshenka to zaka fi saurin samun al-istiqama saboda wannan hadisin kuma hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisi na 2406 kuma akwai irin sa wanda shine aka samu ta riwayar mutum na shida Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda a hadisin Anas bin Malik annabi yace la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu imanin dan adam ba zai daidaitu ba sai zuciyarsa ta daidaitu wala yastaqimu qalbuhu zuciyar ko ba za ta daidaitu ba hatta yastaqima lisanuhu sai harshen sa ya daidaitu so kaga annabi ya tabbatar da jerin abubuwan nan harshe ne farko kafin gyaruwar zuciya duk mutumin da harshen sa bai gyaru ba zuciyar sa ba za ta gyaru ba Allah ka shirye da mu to hadisin Anas yana sahihu targhib hadisi na 2865 saboda haka in ka dubi wannan aya da muka karanta in ka dubi wannan aya da muka karanta umarnin da Allah ya yi ma Annabi Muhammad abubuwa guda uku ne a jere yace fa lidhalika fad'u na farko ka kira mutane kai da'awa na biyu wastaqim kama umirta haka ne ko ka tabbata akan umarni da aka yi maka ka daidaitu akan umarnin da Allah ya maka wato kenan kar ka yadda ka ƙara kar ka yadda ka rage sai abu na uku mukhalafatu hadi ahli alkitab ya saba ma son rai shi yasa sai Allah ya ce wala tattabi ahwa'ahum kar ka yadda ka bi son rayukansu la tattabi ahwa'ahum wannan shine abu na uku idan ka daidaitu akan tafarkin Allah to kada ka yarda ka bi son zuciyar mai bin son zuciya to abinda Allah yake karantar da mu shine shi mai hasada baya iya shiryar da kowa idan mutum yana hasada baya iya shiryarwa saboda me saboda yana bin son zuciyarsa saboda haka yasa malamai suke cewa babban abin da ke raba mutum da hasada shine saba ma zuciyarsa kaga Allah ya bayyana mana abin da ya halaka ahlul kitabi kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da Allah ya faɗa dan in ka dubi aya ta 14 Allah ya ce wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainah ai ba su rarraba addinin su ba sai a bayan ilimi ya zo gare su da saninsu da ilimin su suka rarraba addinin. Me yasa suka rarraba addini? Sai ce saboda mugunta, saboda hassada, saboda me? Bin son rai. A sheda a ce ba a bi son rai ba, da babu shakka ba, ba a yi hassada ba, domin son rai shike haifar da hassada din. Akwai hadisin Abdullah ibn Amr, Allah ya kara masa yarda, wanda yake ba mu labari, ya ce ila li rasulillah, an taba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal, waye daga cikin mutane yafi falala. Misali, inda za a dubi musulmai gaba ɗaya, wani musulmi ne yafi falala? Sai manzon Allah ya ce kullu makmumil qalbi, duk wani mai lafiyayyen zuciya. Ta ji amsar da manzon Allah ya bayar. Wani musulmi ne yafi daraja gaba ɗaya? Sai annabi ya ce yana da siffofi guda biyu: zuciyarsa lafiyar talau, sannan kuma saduqul lisani, harshensa gaskiya take faɗa. Zuciyar tana da lafiya, harshen yana faɗin gaskiya. To annabi ya faɗi wata kalmar da larabawa ba santa ba. Annabi ya ce kullu mahmumil qalbi, mahmum haka annabi ya faɗa. Me kuma annabi ya ce kullu salimil qalbi, sai annabi ya ce kullu mahmumil qalbi. Sai sahabbai suka ce saduqul lisan, na'am, ka ce mai harshe mai faɗan gaskiya, wannan na'arifu, mun san shi ya rasulullah. Fama mahmumul qalbi, to shin wanne ne zuciya da ake kira mahmum? Kaga fa larabawa suke ne mufassara daga wajen manzon Allah dan ya nuna maka cewa annabi shine gaba da duk wani balarabi. Saboda haka in ya faɗi magana, sahabbai sai sun nemi fassara, saboda ya fi kowa iya larabci. Mene ne mahmumul qalbi? Sai annabi ya ce huwa taqiyyu annaqiyyu, shine mai kiyaye Allah. Kaga babu son zuciya. At-taqiyyu, mai hattara a rayuwarsa. Zuciyar, la isma fihi, babu zunubi a cikinta. Wala bagya, babu tunanin mugunta. Wala gillin, babu wato kiyayya na musulmi. Wala hasada, annabi ya ce babu hasada. Zuciyar da ta haɗa wannan ita ce zuciyar mutumin da ya fi daraja gaba ɗaya a duniya, in ji manzon Allah. Kuma hadisin yana sahihu Ibn Majah, hadisin 3416 yana sahihu Targhib, hadisin 2889 yana silsilatu sahih, hadisin 948, hadisin Abdullah ibn Amr. Kaga annabi ya fassara mana zuciya mafi daraja a duniya ita ce zuciyar da babu hasada a cikinta. Wannan yake nuna cewa ashe dai hasada ana iya rabuwa da ita, tunda annabi ya faɗi wannan. Kaga akwai masu irin waɗannan zukata wanda babu ma hasadan a cikin zuciya, za ka yi mamaki. Don babu shakka tun zamanin manzon Allah akwai, tun zamanin annabi Muhammad. Don akwai labarin da Anas bin Malik ya bayar. Anas ya ce bainama nahanu julusun inda rasulillah
sallallahu alaihi wasallam,
akwai ranar da muke zaune tare da manzon Allah. Qala, sai annabi ya ce yatlu alaikum al'ana rajulun min ahli aljanna. Sai annabi ya ce yanzun nan wani mutum zai bullo muku. Shi wannan mutum yana cikin ƴan aljanna. Sai manzon Allah ba ya ce daga wancan fari. Anas ya ce annabi yana rufe baki, muna cikin masallaci. Fatala rajulun min al'ansar, sai ga wani mutum ya bullo. Shi wannan mutum yana daga cikin musulman Madina. Anas ya ce tantifu lihiyatuhu ma'an, gemunsa yana digar da ruwa. Min wabu'ihi, saboda ragowan alwalarsa. Kaga ya gwada maka sahabai idan sun yi alwala, wasu ma ba su damu da su sa hankici ko kuma tawula tsantsame ba. Saboda ka ya shigo masallaci, gemunsa yana digar da ruwa na alwala. Mu'alliqun na alaihi fi yadihi shimal, ya rataya takalmansa a hannunsa na hagu. Wato yana riƙe da takalmansa da hannun hagu. Sai gashi ya shigo masallaci, sahabbai kowa na kallon shi. Shi bai ma san abin da aka yi ba, bai ma sani ba, don ba wanda ya gaya mishi. To Anas ya ce falamma kana min al-gad, washe gari. Qala rasulullahi, sai manzon Allah ya sake faɗa mana, muna cikin masallacin, muna zaune. Sai annabi ya ce yatlu'u alaikum al'ana rajulun min ahli al-janna, a yanzu dinnan wani mutum zai kullo muku shi wannan mutum yana cikin yan aljanna sai duk ido ya koma kan wannan kofa ana sai ce fatala azalika rajul sai ga mutumin nan dai ya sake shigowa ala misli martabatihi alula ana sai yace yanda ya shigo a jiya yayi alwala ruwan alwalan yana diga daga gemun sa ga takalman sa ya rike su da hannun hagu haka din yanzu mai sake shigowa to shikenan ba wanda ya gaya mara ana sai ce falamma kana min algad rana ta uku qala rasulullahi muna zaune sai manzo Allah ya ce yatlu'u alaykum al'ana rajulun min ahli aljanna a yanzu dinnan wani mutum zai bullo muku shi wannan mutum yana cikin yan aljanna ai ka san akwai hikima ba haka kawai manzo Allah yake fadi bai akwai hanyoyin karantar da mutane to wannan yana daga cikin hanyoyin karantar da mutane na annabi Muhammad mai ban mamaki wanda yake tare da mu'jiza annabi ya ce musu mutum yana cikin yan aljanna manzo Allah ya kama bakin sa ya shiru bai gaya musu ga abinda mutum yake yi ba kuma ga halin da mutumin ke shigowa zai shigo masallaci da alwala yana rike da takalman sa ai kaga amsar ta fito anan amsar ta fito anan domin abinda annabi yayi umarni wato shine mutum ya kiyaye alwala da sallah idan ka kiyaye alwala da sallah al-istiqama za ta samu kaga wannan mutumin kenan Allah ya datar da shi ya iya tabbata akan shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma ya nuna mutum ne mai mai da hankali ga ibada a rana ta uku annabi yana fada fatala azalika ar-rajul ala misli martabatihi al-ula sai ga mutum ya sake shigowa kuma a irin yanayi guda a kwanaki uku din nan ya shigo bayan ya gama alwala ruwan alwala yana diga daga gemun sa sannan ga takalman sa a hannun hagu to falamma qama rasulullahi manzo Allah majalisi ya kare ya tashi ya tafiyar sa wato akwai abinda annabi yake yi ma sahabbai na karantarwan ilimi dan kaga ai wannan karantarwa ne na ilimi ga wani mutum zai shigo muku ta wannan kofa kuma yana cikin yan aljanna sai annabi ya shiru me yake yi ya samu aljanna kaga annabi bai fada ba wato ya bar maka assignment kenan ya bar maka tunanin ko ku kokarin ka gano me yasa mutumin nan ya samu aljanna saboda haka shi annas yake cewa lokacin da majalisi ya tashi tabi'ahu abdullahi bin amr bin al-asi sai abdullahi bin amr ya tashi ya bi wannan mutumin abdullahi bin amr da ya karanta mana wancan hadisin da ake tambayar manzon Allah wace zuciya ce tafi daraja sai manzon Allah ya bayyana zuciyar da babu hasada shi ya ruwaito saboda haka yana jin annabi ya faɗa sai ya ce ni kuma sai na bi wannan mutumin saboda haka da aka tashi daga masallaci an watse daga majalisi ya ce sai ya bi mutumin da ya bi mutumin da ya zo zai shiga gida sai ya ce masa ɗan dakata ina da magana inni la haitu abi na yi faɗa da babana mun samu saɓani to ka san zai ce to mu je sulhunta ku sai ya ce a kasamtu na rantse da Allah Allah adkhula alaihi bazan shiga gidan shi ba salasa la yana tsawon kwana uku to kaga nan baka da ikon tilasta mutum yayi kafara to shi yasa sai kawo wannan yace to nayi fada da babana ya san in yace iya fada ne mutum zai ce zo mu je gidan sulhunta ku sai ce a bayan nayi fada da shi kuma na rantse ni bazan shiga gidan shi ba sai bayan kwana uku saboda Abdullahi bin Amr da babansa kamar wa da kani ne babansa ne mahaifi amma kuma tsakanin su din dubbe wuce shekara goma sha ba dan haka sai zama kamar tsaran juna ne Abdullahi bin Amr yana da kusanci da mahaifinsa kwarai da kuma saukin mu'amala tsakanin shi da baban shi saboda in ka ga yanda suke magana da mahaifin sai ka ringa mamaki kamar ko ba baban shi bane saboda tsabar fahimtar juna ana samun iyaye masu kyakkyawar fahimta waɗanda zaka ga sun sauwaƙe ma ƴaƴansu al'amari to Abdullahi bin Amr yana cikin waɗanda suka yi dace da irin waɗannan iyaye babansa Amr bin al-As yana daga cikin manyan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sai ce mai to ka gani ni kuma nake son fa in ra'aita an tu'uyani ilaika in kaga zaka iya bani mafaka a gidanka hatta tahilla yamini har dai kwanakin rantsuwa na su wuce dan kwana uku ne fa alta in kaga zaka iya to kai in ba zaka iya ba shikenan sai in nemi wani kala sai ce na'am babu damuwa zo mu shiga gida yace zo mu je Anas yace fa kana Abdullah ibn Amr ibn al-As yuhaddisu sai zama Abdullah ibn Amr yake bada labari kaga Anas sahabi ne Abdullah ibn Amr sahabi ne ya nuna sahabi ya ruwaito hadisin sahabi dan Abdullah ibn Amr yana gaba da Anas ibn Malik Allah ya kara musu yarda ta Abdullah ibn Amr yake ba ma Anas labari abinda ya faru saboda shi Abdullah ibn Amr muhajiri ne ba dan Madina bane daga Makka ya hijira ya dawo Madina amma wanda ya bashi mafakan dan Madina ne kaga al-Ansari ne sannan Anas ibn Malik shi ma kuma mutumin Madina ne to sai ya bada labari yace innahu bata ma'hu layla aw salasa layalin ya kwana ɗaya da mutumin koko a wata riwaya aka ce ya kai kwanaki uku din sai da ya kwanaki uku da wannan mutumin to Larabawa suna da wata al'ada idan mutum yayi bako ba zai bar bako shi kadai a daki ba tare da bakon za su kwana wannan al'adar Larabawa ne saboda haka idan kai bako ka bude mai kofa ya shiga ya zauna sai ka bar gida ka dawo sai ka kwana da wannan bako yana daga cikin daraja bako bisa ga al'adar su to kaga kenan mutumin zai zo ya kwana da shi ai dama shi yasa Abdullah ibn Amr yayi dabara yace ai yayi fada da babansa saboda yana so ya ga wace irin ibada mutumin nan yake yi har ya samu irin wannan shaida shi tunanin Abdullah ibn Amr idan har annabi zai ce ga wani daga cikin yan aljanna zai shigo gare ku to me zai sa mutum ya samu aljanna in banda ibadar dare babu abin da zai sa mutum ya samu aljanna cikin sauki kamar mutum ya hana idonsa barci saboda kai sa yayi wannan dabara to shine sai ya ce to falam yarahu yaqumu min al-layli shay'in ya kwana uku da shi bai ga yana tashi yana sallah da daddare ba gaira annahu illa dai akwai abin da ya gani mai kyau idan qalaba ala firashi idan ya juya to wani mutum yana kwance idan ya juya ɗaya gefen duk sa'ilin da ya juya zakara Allah wa kabbara zaka ji zikirin Allah yayi kabbara in dai zai juya daga dama zuwa hagu ko hagu zuwa dama zaka ji subhanallah ko ko yace Allahu akbar hatta ya kuma salatul fajr amma dai maganar a tashi shi dare ayi ta nafila babu baya ma farkawa sai alfijir ya keto to amma idan alfijir ya keto na lura da mutumin yana da wani hali mai kyau fa yusbigul wudu'a alwala sabaya yin kadan yana wadatacciyar alwala saboda ka ba zai ringa wanke gabuban jikinsa daddaya ba ai kaga da aka ce ya shigo masallaci aka ce ruwan alwala yana diga daga gemunsa kaga ya gwada cewar fuskar ta jika sosai wato yace yana kulawa da alwala sosai to Abdullah ibn Amr yace gaira anni to sai abu na uku kuma wanda shaidar kwarai da zan bashi shaidar kwarai na daya yana zikiri idan ya juya a kwanciyarsa kuma wannan ya dace da sunnar manzon Allah duk sa'ilin da zaka juya akan gado ko ka farka ya zamanto zikirin Allah kabbara tasbihi shi zai fito bakinka na biyu kyautata alwala Anas ai Abdullah ibn Amr yace na shaidu wannan mutumin nan yayi kokari sai yace na uku la asma'uhu yaqulu illa khaira idan aka ce kai kwana uku da mutum a gida kuna daki da kaga za ku ringa hira yace duk hirar da nayi da mutumin nan a kwana uku ban taba jin ya faɗi bakar magana akan kowa ba ban taba jin ya ɓaci wani dan adam ba idan ma na kawo sunan mutum sai ya nemo alkhairi mutumin ya bayyana yace to waɗannan su ne abubuwa guda uku da na gani wanda zan ce na ya ba amma ban da shi ni ban ga wata ibada da yake wanda bana irin ta ba falamma babati salasu layalin da kwana uku suka wuce sai ya ce kitu an ahtakira amalahu na kusa in raina aikinsa kaga har ma ya fara ganin ya ma fi shi ibada to yaya ko za a ce wannan ya samu aljanna to ranar rabuwa kenan ranar rabuwa kaga zai kama hanya sai tafi to amma sai ya ga cewar bai dace ya bar gidan ba tare da ya ga masa gaskiyan al'amari ba tunda ya yaudare shi ya faɗa maka ƙarya kaga ya kamata ya nemi gafaransa sai ya ce to zamu rabu yau kwana uku tayi ranar rantsuwata ta ƙarshe kenan ya Abdullah ya kai bawan Allah zan gaya maka gaskiya innahu lam yakun baini wa baina walidi ghadabun wala hajratun babu wani bacin rai a tsakanina da babana ban kaurecewa babana ba kuma ban yi wani rantsuwa ba walakinni sami'tu rasulullahi yaqulu laka salasa marratin abinda yasa na shirye wannan dabaran in zauna da kai in yi kwana uku a wuri guda saboda karo uku ina jin manzon Allah yana faɗa fi salasi majalisa karo uku a majalisi uku ba majalisi ɗaya ba annabi yana cewa ya tulu'u alaikum al'ana rajulun min ahli janna wani mutum zai kullo gare ku a yanzu shi wannan mutumin yana cikin yan aljanna yace karo uku na jin manzon Allah yana faɗa fa tala'ta anta tilka salasa marratin waɗannan karo uku ɗin karkab gaba ɗayansu kai kake ɓullowa fa aratu ana awuya ilaika saboda haka yasa nace bari zan tare wurinka fa anzuru amalaka ilaika duba aikinka to amma gaskiya dattijo kai hakuri saboda ni dai kwana uku da muka yi da kai lam araka ta'malu kabira amalin ban ga kana wani aiki mai yawa ba kaga yake ga mai gidan tuni ban ga kana wani aiki mai yawa ba to da zan tafi ban faɗa maka sai na ganna da laifi kuma sannan ma ba zan samu amsa ba saboda in mun rabu haka ban samu amsa ba don haka yasa na gaya maka gaskiya saboda ina so ka gaya min abin da ban sani ba famal ladhi balaga bika ma qala rasulullah mun dai tabbata annabin ya faɗi magana gaskiya ne saboda ka la shakka kana cikin yan aljanna amma kai bawan Allah a tunaninka wai me yasa ma ka samu aljanna kaga kai zaka iya tunanin ai cikin abubuwan da duk kake ka sani saboda kowa ya san kanshi akwai abun da kake a boye wanda mutane ba sani ba zaka sani sai ce ma huwa illa ma ra'aita ce kai yaro ai ba wani abu sai wanda ka gani ni ta baccin nan wani ka kuma na tashi in na murgina in yi kabbara dan ya faɗa mar sai ana sai ce to an sarafta anhu sai na jiya na kama tafiya na tabbata dai ba zan samu amsa ba yace Anas yace Abdullah bin Amr yace ina tafiya falamma wallaitu sai da na juya baya na dan fara nisa da ayani sai yace kai yaro zo sai ya kira ni ashe kaga ya san kansa dan abu ne wanda yake sirri fa qala sai yace min ma huwa illa ma ra'aita tunda ka ce an ba da shaidar ni dan aljanna ne to kaga duk wani aikin kwarai da mutum ya yake samun aljanna to tunda haka ne abubuwan da ka ganin nan kar misali kyautata alwala kamar yadda bana bata mutane kamar yadda yake nake zikiri a kwanciya na to waɗannan su ne sai ce sai dai kuma akwai ɗaya gaira anni la ajidu fi nafsi gilla li ahadin min almuslimin babu kiyayyar wani daga cikin musulmai a zuciyata bana barin wannan kiyayyar a zuciyata sannan ya ce wala a hasuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu ba na hasada ga musulmi a kan ni'imar da Allah ya bashi ba na yi ba na kyashin musulmai wani daga cikin musulmi ko in ji a raina ban son shi sannan ba na hasada a kan ni'imar da Allah ya ba ma wani to wannan riwaya guda ce akwai riwaya da ya ce ba na kwana da ita saboda ai za ta shiga amma in ta shiga ba zan yadda ma in kwana da ita ba kaga yayi kokari ya tsarkake zuciyarsa sai ka dauko wancan hadisi da manzon Allah lokacin da sahabbai suka yi tambaya wa ya fi daraja sai manzon Allah ya bayyana zuciya mafi daraja kullu makmumil qalbi saduqil lisani attaqiyun naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad zuciyar da babu kin musulmi a cikinta zuciyar da babu hasada akan dukiyar da Allah ya ba mu wani yana gama fada sai Abdullah bin Amr yace haba hazihi hiya lati balaga hazihi hiya yace ga amsa ta fito Abdullahi bin Amr yace ga amsa ta fito wannan ita ce wato baka kin musulmi yace la ajidu fi nafsi la ajidu fi nafsi gillan li ahadin min almuslimin a cikin raina in ji wato kiyayyar wani daga cikin musulmai yace babu babu wannan a cikin zuciyata sannan na biyu duk abin da Allah zai baka bana kyashin sa to wannan kaga ita ce zuciyar da manzon Allah ya faɗa ba ma mu ba shi kansa Abdullah ibn Amr kaga babban sahabi ne domin yana daga cikin matasan sahabbai waɗanda suka fi riwayar hadisin manzon Allah saboda kai in kada magana sanin Islam wallahi Abdullah ibn Amr yana da gudunmawa da ya bayar akan kowa duk mutumin da yake gani ya san musulunci Abdullah ibn Amr yana da gudunmawa akan sa saboda shi kadai ne sahabin manzon Allah wanda yake rubuta hadisin manzon Allah tun annabi yana da rai yake rubuta hadisi saura da ka suke shi kuma rubutawa yake har ma yazo sai manzon Allah yace mutane sun ce in daina rubuta komai yace rubuta komai inji manzon Allah saboda haka shi da kansa Abdullah ibn Amr yake cewa hazihi hiya allati balagat bika wa hiya allati la nutiqu wannan shi ya kai ka samu aljanna kuma shine abin da mu ba za mu iya ba kaji abin da ya faɗa ba yace shine abin da mu ba za mu iya ba to bari kuma mu a yau amma babu shakka akwai su saboda manzon Allah ya riga ya faɗa kamar yadda aka samu a zamanin sahabbai ana samu bayan zamanin sahabbai saboda haka ba a rasa masu tsaftar zukata har tashin kiyama Allah ka sa mu na ciki to wannan labari da kake gani masana hadisi da yawa sun inganta kamar Ibn Kasir al-Imam al-Hakim al-Imam al-Zahabi al-Imam al-Haythami haka nan Ibn Qayyim al-Jawziya malaman hadisi da yawa sun inganta wannan labari wato labarin ya tabbata kaga kenan annabi ya tabbatar mana abinda Allah ya faɗa ya za a yi mutum ya samu garkuwa game da hassada ya me zai raba ka da hassada abinda ke raba mutum da hassada shine tsarkake zuciya tsarkake zuciya daga bin son rai saboda haka yasa Allah yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa sai Allah yake fa innal jannata hiya al-ma'wa duk mutumin da ya iya hana ransa bin son zuciya Allah yake makomar sa aljanna shine Ibn Qayyim al-Jawziya yake cewa ai in ka duba aslul hasadi huwa bughdhu ni'mati Allah 'ala al-mahsudi wannan yazo a tafsirin Ibn Qayyim al-Jawziya yana shafi na 583 yace asalin hasada shine mutum ya rika kyaman ni'ima ni'imar da Allah ya ma wanda yake mahassada wa tamanni zawaliha mutum ya ringa fatan wannan ya rasa wannan ni'imar falhasidu aduwwun ni'am ni'am saboda haka yasa mai hasada maƙiyin ni'imomin Allah ne sai ya ce wa hadha sharru wannan sharri na ƙiyayyar ni'imar Allah da take cikin zuciya yace laysa huwa shay'an iktasaba min ghayriha kar kai tsammani akwai abin da ke samar da shi in banda zuciyarka shi yasa annabi yake magana akan tsarkin zuciyan babu wani abin da ke samar da shi kamar zuciyarka inji Ibn Qayyim al-Jawziya yace bal huwa min khubusiha wa sharriha yana daga lalacewar zuciya yana daga alamar sharri ya shiga zuciya a samu wato kiyayya ko ku hasada ta shiga wannan zuciya saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tattabi ahwa'ahum saboda me saboda ahlul kitabi sun yi hasada ga manzon Allah wannan shine abinda alqur'ani ya karantar da mu kuma ita ma wannan sura ta faɗa mana haka misali a suratul nisa Allah yake cewa am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahim al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima me yasa suke hasada ga annabi Muhammad sun manta ni'imar da Allah ya ba mu annabi Ibrahim iyalansa gefan zuriyar annabi Ibrahim wato gefan zuriyar annabi Ishaq shine annabi Yaqub zuwa kasa annabi Yaqub shine Isra'il banu Isra'il karkashin su Allah ya bada mulki ya bada annabci فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا kaga sai ya zama duk annabawan da Allah ya aiko ta karkashin ƴaƴan jikokin annabi Ishaq ka duba yawan annabawan da Allah ya aiko amma wannan bai ishe su ba Allah da ya tashi aiko annabi Muhammad sai ya aiko shi ta karkashin zuriyar annabi Isma'il kadai shine Allah ya ce to wannan kuma sai ai hasada wato inda mai hasada yana tunani da zai gane Allah ya mar ni'imar da bai yi ma wanda yake wa hasadan ba saboda kai kamar Allah yana karantar da mu ne duk sa'ilin da hasada ta zo maka ka waiwaya ka dubi ni'imar da kai Allah ya maka zaka ga Allah ya maka wata ni'imar da bai ma wanda kake wa hasadan ba shine Allah yake ah suna hasada da annabi Muhammad suna hasada da manzon Allah saboda Allah ya bashi manzanci na karshe sai Allah ya kirga wanda ya basu ka duba yadda Allah ya jera bayanin a suratul nisa'i yace faqad ataina ala ibrahim alkitaba da aka ce alkitaba ana nufin alkutub Allah ya ba da manyan littafai ga iyalan annabi ibrahim wal hikma wa atainahum mulkan azima bayan Allah ya ba da manzanci Allah ya ba da mulki mulkin duniya annabi suleiman yana daga cikin zuriyar jikokin annabi isa ya mulki duniya gaba dayanta annabi daud yayi mulki to amma duk da haka in ka dawo gefan annabi isma'il babu wanda ya taba samun wannan in banda annabi muhammad to menene ne hasada kaga kenan mai hasada baya la'akari da ni'imar da shi Allah ya masa sai dai ya ringa la'akari da ni'imar da Allah ya ma wani amma inda zai tunani ni'imar da Allah ya masa wallahi da zai gane Allah ya masa ni'imar da bai ma wani ba to sai Allah ya ce wa qul amantu bima anzalallahu min kitabi Allah ya ce karka bi son ransu da aka ce karka bi son ransu ana nufin duk tafarkin da ahlul kitabi suka bi na saba ma Allah wannan ka kauce mai to sai Allah ya ce kuma game da su ka ce amantu bima anzalallahu min kitabi nayi imani da duk wani littafin da Allah ya saukar Allah ya ce ma annabi ka gaya musu haka wa umirtu li a'dila bainakum kuma an min umarni duk da hasadar da kuke min in yi adalci a mu'amala na da ku kaga musulunci albarkar musulunci kenan wujubul adl fi kulli mu'amala don haka Allah yake wa umirtu li a'dila bainakum an yi min umarni in yi adalci a tsakaninku wato Allah yana nufin idan zan yi hulɗa da ku to Allah ya hana ni in yi zalunci dole sai na yi adalci saboda kai sa kaga manzon Allah ya zauna da Yahudawa yayi mu'amala da su sai dai cucuce shi amma shi bai cutan su wannan kyakkyawar mu'amalan ta sa da yawan su Allah ya nufi su da shari'a don haka yasa duk wanda zai koyi da manzon Allah to zaka samu baya gina tafiyarsa akan gaba ba zai taba gina tafiyarsa akan gaba ba saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam an yi hasada da shi amma manzon Allah ga umarnin Allah gare shi kai adalci a zamanka da su so su cuce ka amma kai ka kyautata zama da su sai yace ka gaya musu kuma Allahu rabbuna wa rabbukum bi ikrarikum ai ku da kanku kun yarda Allah shine mahaliccin mu kuma Allah na shine mahaliccin ku fa idza kana kadhalika fal wajibu alaikum an takhda'u li awamir rabbikum idan ku kun yarda Allah mu da Allah ku guda ne to ai ya kamata ku yi biyayya gare shi ku gamsu da cewa shi ya aiko ni saboda haka sai Allah ya ce ka gaya musu lana a amaluna ladar ayyukan mu za ta tsaya a kanmu walakum a amalukum ladar ayyukan ku kuma za ta tsaya a kanku la hujjata bainana wa bainakum babu sauran jayayya a tsakaninmu da ku idan aka ce la hujjata anan ana nufin la jidala wala munasa'a wala khusuma bainana wa bainakum babu jayayya a tsakaninmu da ku kamar Allah yana cewa kar ka yadda ma ku zauna ku yi debate ai akwai inda ma ya fito yace wala tujadilu ahlal kitabi kaga nan magana ake yi da manzon Allah amma a waccan ayan ana magana ne da mu ga wannan ayan Allah yace la hujjata bainana wa bainakum bi ma'ana la jidala bainana wa bainakum babu wata jayayya tsakaninmu da ku tunda kun yadda kun yarda da Allah kun yarda da littafin Allah ku je ku rike mu ma mun yarda da Allah mun yarda da alqur'ani mu je mu rike me ya karshe Allahu yajma'u bainana Allah zai hada tsakaninmu a ranar tashin kiyama wa ilaihi al-masir kuma makoma dama tana gare shi makoma tana gare shi to sai Allah ya ce a gaba
wallazina yuhadduna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد
والذين يهاجون في الله كذا أبين الله يجمع نبي كذا يا مسو لا حجة بيننا وبينكم باب جايية أتكانم باب جايية أتكانم وتكنم babu debate babu muqabala babu husuma a tsakanin mu da ku ahlul kitabi kirista ko kuma yahudawa kaga wannan ke nuna cewar ba daidai bane ma a tsaya ayi debate da su sai idan wannan debate din an tabbatar zai samar da natija mai kyau amma gaba daya muqabala da kafirai Allah ya hana babu dalilin sa to sai Allah yayi gargadi wallazina yuhajjuna fillah waɗanda suke jayayya game da Allah da aka ce yuhajjuna suna gwada hujja shine yuhajjuna wato yujadiluna fihi waɗanda suke gwada hujja game da addinin Allah min ba'di mastujiba lahu bayan duniya ta amsa kiran manzon Allah
sallallahu alaihi
wasallam bayan Allah ya aika annabi Muhammad sai zamanto mutane suna ta karban manzon Allah ana ta musulunta sai aka samu wasu manyan masu wa'azi kafirai suna jayayya game da gaskiyar manzon Allah shine sai Allah ya ce hujjatuhum dahibatun inda rabbihim hujjarsu batacciya ce a wajen Allah duk mutumin da zai tsaya yayi muqabala akan annabi Muhammad ba gaskiya yake ba wannan hujjar banza ce yake da ita a wurin Allah sai ya ce kuma wa alaihim ghadabun akwai fushin Allah a kansu duk wanda zai jayayya game da gaskiyar musulunci yana da fushin Allah walahum azabun shadid kuma suna da azaba mai tsanani wannan azaba mai tsananin karka dauka sai an je lahira yana iya yuwa daga duniya a saki hadawa mutum a lahira sannan kuma ya zama ko masa a kiyama tana yuwa kuma ba zai samu azabar ba a duniya amma azabar tana jiransa a lahira tana yiwa kuma Allah ya hada mai azabar a duniya amma banda lahira idan Allah ya nufe shi da shari'a amma babu makawa duk mutumin da zai tsaya jayayya akan ƙarya karka dauka wai sai alul kitabi la ai abinda Allah ya ce wallazina yuhajjuna kaga ba ana magana ne akan kafirai kadai ba duk mutumin da zai tsaya yayi gardama akan ƙarya da zaka samu malami yana kokarin kare dariƙarsa ko yana kokarin kare manufarsa kuma ya san ƙarya ce ya sani wallahi amma zai tsaya ya yi ta kokarin karewa me zai faru gare shi wannan aya tana aiki a kansa wallazina yuhajjuna fillah duk waɗanda za su yi jayayya akan addinin Allah Allah yake hujjatuhum dahibatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun nasani hujjar su batacciya ce a wurin Allah saboda haka ba wai sai kafiri kadai ba duk musulmin da zai yi hakan to ka tabbata mako masa ba za ta yi kyau ba saboda haka sai Allah yake cewa kamar a suratu ghafir wajadalu bil batili liyubhidu bihi al haqq idhabu al haqq shine ibtalu al haqq saboda haka idan aka ce dahibatun ana nufin batilatun batilatun inda rabbihim don haka duk mutumin da zai kare ƙarya wannan alƙawarin yana kansa babu ko shakka karka ɗauka kuma sai kafiri hatta musulmi saboda haka wannan yafi hadarin yafi girma akan lauyoyi saboda lauya sana'arsa ce don wani azzalimi zai taho ya yi ƙoƙarin bashi kariya duk mutumin da zai kare barna da wanda zai kare ƙarya abubuwa guda biyu nan za su hauzu da shi fushin Allah da azabar kiyama wa alaihim ghadabun wa lahum azabun shadid bare ma akwai hadisin Abdullah ibn Umar yace sami ta rasulullahi yaqul na ji manzon Allah yana cewa man khasama fi batilin duk wanda yayi jayayya don ya kare ƙarya wa huwa ya'lamuhu idan ya sani saboda zaka samu wani jahili ne saboda ka saboda jahilci ya dauka dariƙar sa gaskiya ne saboda kai ta kwada rantsuwa yayi ta magiya ya dauka gaskiya ne to idan akwai jahilci yana da uzuri abinda manzon Allah ya faɗa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu duk wanda zai yi jayayyan kare ƙarya yana sane sai manzon Allah ya ce lam yazal fi sakhatillah ba zai gushe ba a rayuwarsa har ya mutu yana cikin fushin Allah a cikin fushin Allah zai mutu manzon Allah ya ce hatta yanzi a anhu sai fa idan Allah ya datar da shi ya daina wannan jayayyar kafin mutuwarsa wannan hadisi yana sahihu Abi Dawud hadisi 3,397 so kaga ya dace da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wannan aya me Allah ya ce a gaba Allahu alladhi anzala
al-kitaba bil-haqqi wal-mizan وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك